jihar Kaduna dai na cikin jihohin Najeriya dake fama da hararen yan bindiga da kuma sace-sacen mutane wanda wannan ne ma yasa muryar matar da aka fara yawo da ita a kafafen sada zumunta na zamani tun a shekarun jiya ya jawo hankalin mutane da dama muryar matar wadda bata bayyana sunanta ba dai na nuni da cewa kamar tana ga wani dan uwanta irin yadda suka sha da kyarne lokacin da suka shiga motar daga kawo
in shigo Kaduna ku ne matsalar shirya da baya daga sharrin kidnapping afa kawo muka ha mota wallahi tallahi dan uwa an ga maka gaskiya kawo akwai matsala wallahi daga nan aka shirya mana munakisan nan ma tafi driver yana cinikin mu ya dibo a tambofi guda 8 da mu 8 ne a ciki duk ɗan baban mu wallahi wallahi billahi in gaya maka ya kira mutane wallahi sun fi 7 sai yake ce musu ba mu karu so ba mun karu za mu kira kai tsaya ya fakin ba kawai ta budin mota daidai su kuma mutanen sun karyo dan uwa zo hakan su mashina uku a mashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
tunai dai wannan murya ta kai kunnan wasu daga cikin mahukunta har ma wasu daga cikin su sun kai ziyara zuwa tashar ta kawo inda sakataren kungiyar direbobi ta NURTW Region Jihar Kaduna Comrade Bature Yusuf Suleiman ya bayani game da tsarin daukar fasinjoji a tashar kawo
wannan magana da mai girma commissioner ya faɗa mu ma mun jita mun umurci wannan mata in har da gaskiya take yi ta dauko mijinta ko ƴan uwanta ta zo ta same mu ta nuna mana inda ta shiga mota muna da tsari na farko dai kamar yadda ƴan jaridu za su ga failoli ga haka za ku ga wannan file na kowane layi ne da yake cikin tashar mota kawo wanda duk direban da yake ciki sai ya rubuta mun bashi form ya cika ya kawo garanto da lambar wayarsa sannan muke yadda mu dauke shi to duk muna monitoring din halayyar mutane duk lokacin da za a yi loading kuma muna da tsari akwai tollis da muke badawa wannan mota ita ce number 1 za a bata number 1 a cikin tollis din na National Union wanda zai dauka ya je garin da yaje shi zai mika matsayin bako daga Kaduna State to amma a zargin da ta yi ba za mu iya ganewa ba tun daga agwo sarki har zuwa agwo gwari duka wuce shin ya Allah ina tije ta huta
to ko me rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ke yi game da wannan zargi ganin an dade ana bibiyar batun masu bada bayanan sirri don sace mutane commissioner ƴan sandan jihar Kaduna CP Mudashiru Abdullahi dai ya ce suna bincike
to gaskiya mun samu wannan audio din kuma ne matsayina na commissioner of police na Kaduna state na saurare audio din kuma na tabbatar muku da cewa muna bincike kan wannan audio din kuma abinda muka samu insha Allah za mu kirawo ku mu gaya muku me ke faruwa game da wannan audio
da yawan matafiya da yakan shiga tashoshin mota ne idan za su yi tafiya zuwa wani guri don gujewa tarkon mabarnata wanda mai yuwa kuma wannan ne yasa zargin wannan mata na hadin baki da direban motar da suka shiga daga tashar kawo ya ji hankalin mutane da dama Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.